الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. Ashirin da biyu ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 19 ga watan biyu shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da 'yan tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko, dan uwa ke cewa iya gwalgwadon kwana nawa ne matafiyi idan ya je garin da yake nihin zuwa, wato zai yi kasarin sallah. Jumhurin malamai sun kayyade cewa matafiyi idan ya isa garin da yake nihin zuwa to zai yi kasarin sallah ne tsawon kwana hudu, amma in ya tabbata zai wuce kwana hudu to dole ya cika sallah. Menene dalilinsu akan haka? Shine suka kafa hujja da hadisin da ke bayani game da hajjin ban kwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Madina ya taso a ran 5 ga watan Zulqa'ada. An gane ku? Ran 5 ga watan Zulhijja, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran 25 ga watan Zulqa'ada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga birnin Madina da jama'arsa domin zawwa Makka domin yin haji. Ya iso Makka a ran 5 ga watan Zulhijja, kenan a takaice kwana 10 suka kwashe tun daga Madina zuwa Makka akan hanya, tafiya kilo 450 kamar daga nan da magaran zuwa Kwanni kenan, domin ya taso a ran 25 ga watan Zulqa'ada, sannan ya iso Makka a ran 5 ga watan Zulhijja, a takaice kwana 10 kenan. To da aka iso Makka ran 5 ga watan Zulhijja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka wayi gari 6 ga wata, 7 ga wata, ran 8 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa suka yi harama ta haji suka fita zuwa Mina. Kenan kafin a fara aikin haji kwana nawa muka samu? Kwana 3, 6, 7, 8. Da aka fita aikin haji ran 8 ga wata, 9 ga wata aka je aka tsaya a Arafa, ran 10 ga wata aka zo aka yi jifa, aka je aka yi tawaful ifada, aka dawo Mina 11 ga wata, 12 ga wata, 13 ga wata. Wayewar 14 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara jama'arsa suka kama hanyar komawa gida Madina. Idan ka hada ga kwana 1 na 14 sannan kuma ga kwanuka 3, suka ce to waɗannan kwanuka 4 su ne matsayin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai bulaguro kenan a wannan zawwa Makka da yake. Don haka suka ce matafiyi zai yi kasarin sallah ne tsawon kwana 4, in ya tabbata zai wuce kwana 4 suka ce dole ya cika sallah. Tare da cewa hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, hadisin na cikin Sahihul Bukhari, yake cewa mun yi bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka kwashe kwana 20 muna kasarin sallah. yace don haka ko yau muka yi bulaguro zamu yi kasarin sallah tsawon kwana 20 in mun dora akan kwana 20 yace zamu cika sallah wannan hadisi shine dalilin da yake nuna matafiyi zai iya yin kasarin sallah a garin da yake tsawon kwana 20 in ya dora akan kwana 20 dole ya cika sallah idan kaga haka mutumin da zai yi kamar kwana 5 ko sati ko kwana 10 ko kwana 15 wannan kasarin sallah zai yi har akai lokacin da zai dawo in ya dora akan kwana 20 dole zai cika sallah amma idan wata bukata ce ta kai shi gari wanda in yau ma wannan bukata ta biya zai koma warsa gida to wannan bukata sai ta tsare shi ana masa yau gobe bai san ranar da wannan bukata za ta biya to wannan zai ci gaba da kasarin sallah ko wata nawa zai yi ko shekara nawa zai yi dalili akan haka hadisin Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda wani lokaci sun yi bulaguro sun je Azerbaijan kankara ta tsare su ko mu ce naji sai da suka yi wata 6 kafin su gutu suna kasarin sallah sai da suka yi wata 6 hadisi ne sahihi wannan dalili ne wanda yake nuna cewa shi matafiyi in bai san ranar dawowar shi ba wata bukata ta tsare shi to kawai zai ci gaba da kasarin sallah har izuwa lokacin da ya dawo mun yi misali cewa kai ne ka tafi Yemen neman wata takarda wannan takarda ita ce iya abin da ya kai ka wanda in yau ma ka same ta gida zaka koma to aka ringa maka yau gobe to ko kwana nawa zaka yi ko wata nawa zaka yi kasarin sallah zaka yi ta yi ko kuma misali kai ne ka sayi kayan kasuwa ka kai agadar misali kaya suka rike maka wuya wanda in yau ma wannan kaya suka sayi gida zaka komo to wannan wanda dawowar ka gida tana da alaka da sayuwar wannan kaya to wannan ko wata nawa zaka yi kasarin sallah zaka yi a takeice dai kenan abinda muke so mu sani matafiyi a garin da yaje zai iya yin kasarin sallah tsawon kwana 20 kamar yanda dalili akan haka shine wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wai menene tsari a musulunci shin yana da asali ko baya da asali tsari yana da asali a cikin addini amma fa ba kamar yanda mutane suke yi ba in aka ce tsari shine mace ta lazunci zaman gida kada ta fita sai in ya kama dole ba a bukatar mace ta ringa yawan fita amma in har ya kama ba laifi bane mace ta fita sawa'an daddare ne ko da rana ne wannan ba a hana mace fita matukar za ta fita da tufafi na shari'a dalilin da yake nuna ana bukatar musulunci ya shar'anta ko mu ce ya wajabta ma mata mu'minai cewa su tabbata a cikin gidajen su kada su ringa yawan fita sai in ta kama shine fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul ahzab wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ubangiji ta'ala yace ku matan mu'minai ku lazunci gidajen ku kada ku ringa fita irin fita ta wato matan jahiliya na farko ma'ana mace tana fita ba tare da tufafi wanda yake masu mai rufe jikinta ko kuma yawan fita lalle in fita ta kama ba a hana mace ba tana iya fita ko kasuwa tana iya zuwa ta je ta zo amma matukar ya kasance ta lullube jikinta ta sanya tufafi na shari'a amma yawan fita wannan bai dace da mace mumina to amma na tsari da wasu suke cewa mace wai a rayuwarta fita uku ce kawai fita ta farko fitowarta daga cikin mahaifiyarta izuwa duniya ta biyu daga gidansu izuwa gidan mijinta na uku wai daga gidan mijinta zuwa kabari wasu kadai ne fitarta to wannan kwata-kwata ba ya da asali a addini an gane ku in ma an kiraye shi tsari to tsari ne wanda yake wahayi ne na shaidani ba wahayi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wahayi bane na Allah ga manzansa wahayi ne na shaidani an gane ko dalili bai hana shari'u dalilai wato wannan mace mumina ba a hana ta fita ba ga in ka koma hadisai matan muminai masallaci suke zuwa suna sallah kuma ga ya hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuri yahudawa na banu qurayza a sababin warware alkawari ne wata mata mumina ta tafi kasuwa wani bai yahude ya danne mata hijabin ta daga baya tana ja kawai sai ya warware ta fasa kara a lokacin nan ƴan uwa mu'mine suka kawo mata dauki, wannan shine sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuri yahudawan banu quraiza wato daga birnin madina, wanda a shahid anan mace ce mu'mina gaya kasuwa ne ta tafi. An gane ko shi ka'ida, in mace za ta fita ya zamanto ta fita da tufafi na shari'a, ta lullube dukkan gangan jikinta da tufafi wanda yake kakkaura, wanda yake ba transfaran ko mu ce ba sarasara ba, sannan kuma ba wanda yake siffanta al'aurar jikinta ba. Iya abinda shari'a ta mata rangwamen ta bayyanar da shi daga gangan jikinta shine fuska da tafukan hannu. Kuma in tana tafiya gefin titi, mace mumina take bi ba tsakiyar titi ba, kuma ba maganar shafa turare da sauransu, kuma babu maganar kashe murya, ba maganar kallakalle, taje iya inda za ta taje ta biya bukatunta ta dawo, koda kasuwa ne tana iya zuwa ta sayi abinda za ta saya ta dawo. Ba a hana mace ta fita, matukar ta sanya tufafi wanda yake na shari'a. Tambaya ta uku dan uwa yake cewa, waye mutum ne yake da kokari akan ayyuka na ibada, sai dai aikin nasa ba akan tsarin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yake, ma'ana aiki ne na bid'a. Shin menene matsayin wannan aiki nashi? Shine kamar yanda Hausawa suke fada noman goje, ko kace tuki banza. An gane ko? Tuki banza kayi tayi kullun a wuri ɗaya kake, babu ci gaba. Kamar yanda in free wheel kin keke wato ta lalace, za ka yi ta tukawa amma ga ka a tsaye a bu daya. Shine Hausawa suke cewa tuki banza, kayi amma ga ka baka je ko ina ba. To shi aiki na bid'a, abinda muke so mu sani, ko shekara dubu mutum yana aikata aiki in dai ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, to Allah ba zai karba masa wannan aiki daidai da misqala zarra. Sunan wannan aiki nashi gaban kaikai, Ubangiji ta'ala ko ba a bashi gaban kaikai, kamar yanda yace wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, Ubangiji ta'ala tsarkakekke yake bukata. Dalilin da yake nuna aiki na bid'a ko mun kyawun niyya ko mun kokarin mutun cewa baya samun karkuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine hadisin da ke cikin sahihul bukhari, a ranar idi wanda yake na layya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an gama sallah yana cikin khutba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake bayani yake cewa duk wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallar idi shine yayi layya. Manzon Allah ya ce duk wanda ya yi gaggawa ya yanka layyarsa kafin a gama sallar idi, manzon Allah ya ce ba layya bace nama ne ya gabatar ma iyalinsa. A lokacin nan wani sahabi ana kiran shi Abu Burda ibn Niyar, Allah ya kara masa yadda, sai ya tashi ya tsaya ya ce ya Rasulullahi, ni ko an yi an gama tuntuni? Yace ya Rasulullahi, ina da wasu makwabta na wa talakawa, don haka da sassafe nayi gaggawa na yanka layyata domin naman layyata ya fara zuwa bakin su kafin na wani ya je. Manzo Allah yace masa shatuka shatu lahami, layyarka da kai manzo Allah yace nama ne ka yanka ma iyalinka, ba layya bace. Manzo Allah yace shatuka shatu lahami, dabbaka da kai yanka manzo Allah yace nama ne ba layya bace. Yace to ya Rasulullahi, ina da wani dan bunsuru tabri mai mai. Yace ya Rasulullahi, zan iya yanka shi? Manzo amma fa bai shekare ba. Manzo Allah yace masa, kai an maka rangwame je kaka yanka shi a matsayin layya, amma baya halatta wani ya yanka bunsuru ko akuya a matsayin layya wanda bai shekare ba har zuwa kiyama. Manzo Allah yace kai an maka rangwame ka yanka. Anan me zamu iya fa'idanta? Inda a ce kyawun niyya yana maida aiki na bid'a ya zama ibada, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wannan sahabi layyaka tayi, amma me yace masa cayi shatuka shatu lahami, dabbar ka da ka yanka? Manzon Allah yace nama ne. Me yasa Allah bai karba ba? Saboda bai yanka layya a lokacin da ya dace a yanka, domin shari'a ta kayyade mana lokacin da ake yanka layya shine bayan gama sallar idi. Duk wanda ya yanka layya kafin a gama sallar idi ko mun kyawun niyyar shi, Allah ba zai karba ba. Kamar misali ne, kai sallah azhar kafin rana ta gushe, duk kyawun niyyar ka Allah ba zai karbu ba wannan sallah. Me yasa? Saboda baka yi ta ba a lokacin ta. Don haka Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani a cikin littafin sa ar-risala littafi ne daga cikin littattafan fiqhu na malikiya yake cewa wala yakmulu qawlu li imani yace illa bil amal yace fada ta imani yace ba ta cika wato sai da aiki dan kai kalima ta la ilaha illallah to wannan kalima ba ta cika ka zamanto musulmi sai ka ringa aikata abinda la ilaha illallah ta kunsa sai mun ga kana da'a ga mahaifanka kana sadar da zumunta kana kyautata makwabtaka kana sallah kana azumi kana zakka da sauran ayyuka na ibada da Allah ya shar'anta amma dan kai la ilaha illallah baka aikata abubuwan da musulunci ya shar'anta musuluncin ka bai tabbata ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya faɗa mana umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu ssalata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala allah ta'ala kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratul tauba fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din kuma yace fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahum kenan dan mutun yayi kalima ta la ilaha illallah indai baya aikata abubuwan da la ilaha illallah ta kunsa na ibada to la ilaha illallah sabata tabbata ba dan haka yace wala yakmulu qawlu li imani illa bil amal fada ta imani ba ta cika sai da aiki sai yace wala amalun illa bi niyya yace aikin shi kuma baya cika yace sai da niyya duk abinda zaka aikata na ibada indai dan a gani a yaba ko dan a ji a fada ko dan neman wani tarkace na duniya to Allah ba zai karba ba sakamakon me haka shine wuta a gobe kiyama kamar yanda Ubangiji ta'ala ya fada man kana yuridu alhayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun wa kama qala azza wa jalla fi surati al-isra man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura dan haka yace wala amalun illa bi niyya shi kanshi aiki na ibada baya karbuwa sai da niyya me yake nini da niyya shine tsarkake niyya kai dan Allah duk abin da zaka aikata na ibada sharadin karbar wannan aiki dole sai an samu kyakkyawar niyya in kai dan ayebe ka ko dan aji a fada ko dan nemo wani tarkace na duniya to Allah ba zai karbi wannan aiki ba sannan sai yace wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna yace fadar ta imani da aikin da niyyar kyautata niyyar yace gaba ɗayan su ba sa cika illa bi muwafaqati sunna sai aste ka dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar kaga dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya rasulullahi makwabta gare ni talakawa ina bukatar su fara cin naman layyata kafin su ci na wani dan haka nayi sammako na yanka layyata manzon Allah yace masa shatuka shatu lamin dabbar ka da ka yanka manzon Allah yace nama ne duk kyawun niyyar shi bai mai da ba wannan wato ibada shi da wannan abin da ya zama ibada duk kyawun niyyar shi kaga shi yana bukatar ya taimaka ma makwabtansa to amma wannan da yake bai dace ma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace shatuka shatul hamid don haka wani sahabi kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari yaga wani na sallah kotan kurciya wanda in yayi sujada ya dago baya meke gadan bayan shi ya zauna sai ya koma ta biyu in yayi ruku'u baya meke watsaye sannan sai ya je sujada abin ya bashi mamaki sai yake tambayar shi yake cewa wani subhanallah tun yaushe kake irin wannan sallah yace wallahi tun yau da shekara 20 yace wallahi inda ka sake ka mutu akan irin wannan sallah yace wallahi ka mutu ba akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye mana kaida man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata aiki aikin da babu umarnin mu akan sa manzon Allah yace za a watsar masa da aikin sa duk wanda ya aikata aiki in dai ba akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ko shekara dubu yayi Allah ba zai karba masa wannan aiki dole duk abinda zamu aikata na ibada mu tabbatar da cewa ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu sharadi na farko yi dan Allah kamar yanda Allah ya ce mana wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Sharadi na biyu dacewa sunna, kamar yanda yace allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ahsanu amala huwa muwafaqatu sunna, dacewa sunna. Kamar yanda Fudail al-Fudail ibn Iyad Allah ya ji kansa, wato shi da ya karanta wannan aya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sai yace ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ubangiji ta'ala yace shine ubangijin da ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki. Sai ya fassara ayyukum ahsanu amala, yace ay akhlasuhu wa aswabuhu, ay mafi tacewar aiki, mafi dacewarsa. Sai wani yace masa ya Aba Ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, yace menene mafi tacewar aiki, menene mafi dacewarsa. Sai yace innal amala, lalle shi aiki mai sunan ibada, idza kana khalisan lam yuqbal, yace aiki in ya zamanto tacecce kai dan Allah yace ba za a karba ba. Yace wa idza kana, wa yake cewa wa idza kana sawaban, yace fa lam yuqbal, yake cewa innal amala idza lam yakun khalisan lam yuqbal, wa kadhalika idza lam yakun sawaban lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Sai yace wal akhlas ma kana lillahi was sawab ko kuma wal aswab ma kana ala sunna, yace lalle shi aiki da mutun yake aikatawa na ibada yace in ya zamanto tacecce idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, yace lalle aiki na ibada in ya zamanto tacecce mutun yayi dan Allah amma fa aikin bai dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ba za a karba ba. Yace wa kadhalika idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, yace haka nan aiki in ya zamanto dacecce kai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma fa bai zamanto ba tacecce, ma'ana kai ne dan wani ya yabe ka ko dan aje a fada ko dan neman wani tarkace na duniya, yace shi ma ba za a karba ba. Yace hatta yakuna khalisan sawaba, har sai aiki ya zamanto tacecce kai dan Allah kuma kai akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wal khalis ma kana lillahi, tacecen aiki shine wanda aka yi saboda Allah, wanda kai yi shi da nihin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama. Sai yace was sawab ma kana ala sunna, dacecen aiki shine wanda aka yi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka dai a takaice waɗannan su ne sharuɗa na karɓuwar aiki. Farko kyautata niyya, kamar yanda hadisin innamal a'malu binniyat yake tabbatar da haka. Sharadi na biyu dacewa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dalili akan haka man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da gaida marar lafiya, wanda mun ga girman fadla wadda ake samu game da gaida marar lafiya. Hadisi da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana duk wanda ya tafi ya gaida marar lafiya da jijjihi, to mala'ikun Allah 70,000 za su ringa roƙa masa gafara ta Ubangiji har sai ya kai marice. Idan da yamma ya koma ya gaida marar lafiya, mala'ikun Allah 70,000 za su ci gaba da yi masa addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama har sai ya wayi gari. Manzo Allah yace kuma zuwansa da dawowarsa bai gushe ba, yana cikin wata garka ta aljanna, ma'ana yana tsinkar ƴaƴan itacen yana ci. A takaice wannan hadisi ya isa ya nuna mana fadla wato ta gaida marar lafiya, kuma kamar yanda bayani ya gabata zuwa gaida marar lafiya wajibi ne, ko mu ce farilla ce, farilla wadda take mai wadatarwa in wasu suka je sun dauke ma wasu, amma duk wanda ya kasance akwai alaka mai karfi tsakaninka da shi, akwai danganta ko wata abota ko ƴan uwantaka ko kuna zama gobe yau da gobe, to idan ya kwanta rashin lafiya dole ku je ku gaida shi. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يدعى به للمريض عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن أيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nau'ikan addu'ar da ake ma marar lafiya. Ma'ana in ka je gaida marar lafiya to akwai addu'o'in da aka sunnanta mana mu yi masa, an gane ku? Shine anan malam ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance izashtakal insanu shay'an minhu, idan wani mutum ya kai masa kukan wata rashin lafiya cewa bashi da lafiya, idan mutum ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi bani da lafiya kaza ya same ni, ni zamu iya fa'idanta a wannan gaba, zamu fa'idanci halaccin marar lafiya ya faɗa ma wani ɗan uwansa musulmi cewa bani da lafiya ta fuskar neman magani, in ya san maganin wannan rashin lafiya kenan yana iya shiryar da kai ya ce maka ka nema abu kaza ko kuma je ka likita kaza ko kuma wanda ake kwaɗayin addu'arsa ake neman albarkar addu'arsa ba laifi kana iya faɗa ma wani ka ce bani da lafiya, wannan ba a kiran shi kai kukan Ubangiji subhanahu wa ta'ala izuwa wani, an gane ku? Zaka iya faɗa ta fuskar ba da labari amma ba dan raki da kashin hakuri ba. Shine anan yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana izashtakal insanu shay'an minhu, wato idan wani mutum ya kai masa kukan rashin lafiya da yake tare da ita, inda a ce kukan kai kukan rashin lafiya ka faɗa ma wani cewa laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani sahabbansa, sai ya ce au kanati bihi qarhatun au jurhun, ko wasu kuraje suka kasance tare da mutum ko wani rauni, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi usbu'ihi hakaza, qala anan bi ma'ana ay fa'ala min babi iqlaqil qawli ala al-fi'l, shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi haka da yatsarsa. Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki marwayicin wannan hadisi sai yake nuna ma almajirinsa sai ya dora yatsar shi manuniya ita ce sababa, idan aka ce sababa ita ce wannan yatsa, ko ka kiraye ta sababa ko ka ce sabaha, an gane ku? Ana kiranta sababa domin idan mutum yana ma wani kashedi da barazana wace yatsa yake nuna masa wannan yatsa. Haka a wajen tasbihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, manzo Allah yana cikin khutuba yana nuna wannan yatsa, to dan haka ake kiranta sabaha ko kuma ka kiraye ta sababa, to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nitsa ita wannan yatsar tashi ya dora ta kan kasa, sannan manzo Allah sai ya dage a farko kafin ya dora ta akan kasa sai manzo Allah ya sanya yatsar a bakin sa ya jika ta da miyau sannan sai ya nitsa ta cikin kasa, sannan sai ya dago sai manzo Allah ya ce bismillah ina neman albarka da sunan Allah turbatu ardina, manzo Allah ya ce wannan kasar turbayar wato kasar mu ce ko kace kasar garin mu ce diriqati ba'dina da miyan wanin mu yushifa bihi saqimuna wanda za a warkar da marar lafiyar mu bi iznin rabbina da nihin ubangijin mu da san shi da yardar shi, haka manzon Allah yake masa sai ya tsora a gurin da yake jin ciwo. To haka a duk lokacin da mutum yake da rashin lafiya a jikinsa, in ma kasancewar kuraje ne ko kuma rauni ne ko kuma ciwo ne a cikin jikin shi, wurin yana masa ciwo yana masa radadi, to abinda ake bukata mutum sai ya sanya yatsar shi cikin bakin shi ya jikata da miyau, sannan sai ya dora yatsar akan kasa, idan ya dora ta akan kasa wannan kasa da ya dauko sai ya murza ta a daidai inda mutum yake jin ciwon in rauni ne kenan akan raunin zai sanya wannan kasa ko kuma wannan kuraje sannan sai ya wannan addu'a sai ya ce bismillah da sunan Allah kenan ma'ana ina mai neman ai atabarraku bismillah ina neman albarka da sunan Allah turbatu ardina ai hadhihi turbatu ardina wannan kasar garin mu ce biriqati ba'dina wato da miyan wani daga cikin mu yushfa bihi saqimuna wanda za a warkar da mara lafiyar mu a sababinta bi izni rabbina amma da nihin ubangijin mu iya addu'ar ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama yake don haka a takeice wannan addu'a ce daga cikin addu'o'in da ake ma mara lafiya in ka je ka gaida mara lafiya ko kuma mutum ya zo bashi da lafiya to sai kai masa wannan addu'a in ma kai kama kanka kai mara lafiya ko kuma wani ya maka kenan farko mutum ya sanya yatsar a baki ya jika ta da miyau sannan sai ya dora akan kasa ta dauko wani abu na kasa sannan sai ya dora akan ciwon sannan sai ya yi wannan addu'a ya dora akan ciwon ya murza kenan bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina kace ina mai neman albarka da sunan Allah wannan dai kasar garin mu ce bi riqati ba'dina da miyan wani daga cikin mu yushfa bihi saqimuna wanda ake warkar da mara lafiyar mu da sababin sa bi izni rabbina amma da nihin ubangijin mu a takeice wannan hadisi yana nuna mana nau'in addu'a daga cikin addu'o'in da ake ma mara lafiya kasancewar wato shi mumini miyansa tsarkakekke ne kamar yanda mumini kwata-kwatansa tsarkakekke ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa innal mu'mina la yanjus lalle mumini baya zama najasa kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najas ya ku mu'minai ku san da cewa mushrikai najasa ne kazamta ne kenan mafhumul mukhalafa mu'minai tsarkakakku ne dan haka miyan mu'mini tsarkakekke ne sannan ita kanta kasa tsarkakakka ce kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waju'ilat liyal ardu masjidan wa qahura an maida mun kasa gaba dayanta masallaci ce sannan kuma mai tsarkakewa ce dan haka tsarki biyu ne ya hadu kuma aka nemi albarka da sunan Allah aka yi wannan addu'a da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za a samu lafiya amma yin haka sababi ne lafiya a hannun Allah take karfin yaqinin ka shi zai sa a samu lafiya dan haka kenan wannan hadisi yana nuna mana nau'i daga cikin nau'ikan ar-ruqya ash-shar'iyya ma'ana addu'a wadda ta tabbata a shari'a wadda ake ma mara lafiya kenan sawa'an kuraje ne ko rauni ne mutun yayi ko kuma wani ciwo ne a cikin gangan jikin shi ba laifi akan iya yin haka duk da cewa shi wannan nasi ya zo akan abin da ya shafi kuraje ko rauni kenan zamu iske nasi kuma wanda yake nuna mana wanda yake jin radadi a gangan jikin shi shima ga addu'ar da ya dace ayi wa anha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana ya'udu ba'd ahlihi thumma yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul allahumma rabban nas azhib al-ba's isfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqma muttafaqun alayhi wato daga Aisha Allah ikara mata yadda take fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqudu ba'd ahli ya kasance yakan je ya gaida wasu daga cikin iyalinsa idan ba su da lafiya gaida mara lafiya yana karfafa idan ya kasance makusacin ka ne an gane ko wanda ya kasance akwai danganta tsakaninka da shi to haƙƙin yana girmama shine anan idan wani daga cikin iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya manzon Allah yakan je ya gaida shi yamsahu bi yadihi al-yumna manzon Allah yakan shafa jikin mara lafiyar da hannunsa na dama domin hannun dama hannu ne ma'abucin albarka amma ba kowa yake sanin sirrin haka sai mumini an gane ko hannun dama yafi hannun hagu hannun dama hannu ne wanda yake ma'abucin albarka don haka duk wani abu wanda yake mai muhimmanci manzon Allah yake gabatar da damar sa kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'nihi kulli tace damantarwa na kayatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sanya takalman sa da caje kansa da tsarkin sa da dukkan lamarin sa gaba daya dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yaje gaida mara lafiya manzon Allah yakan shafa jikin mara lafiyar da hannunsa na dama dan haka wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladubba na gaida mara lafiya kaje ka shafi shi mara lafiyar da hannunka na dama amma ya kasance dan uwanka ne namiji idan ko mace ce ce to ta kasance muharramarka ce idan ba muharramarka bace manisanciyarka ce to baya halatta ka taba jikinta an gane ku baya halatta ka taba jikinta dan haka shine anan wato Aisha Allah ya kara mata yadda tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan je ya gaida wani daga cikin iyalinsa idan ba su da lafiya yamsahu biyadihi al-yumna manzo Allah sai ya shafi jikin mara lafiyar da hannunsa na dama kuma kamar yanda yake cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaje gaida Sa'd ibn Abi Waqqas manzo Allah ya shafi tun daga kanshi har zuwa kirjin shi manzo Allah ya masa addu'a wa yaqulu sanan manzo Allah sai ya fada yace Allahumma rabban nas ya Allah ya ubangijin mutane lafazin rabbu suna ne daga cikin sunayen Allah an gane ko ar-rabbu suna ne daga cikin sunayensa ma'ana ar-rabbu shine al-khaliq al-malik al-mudabbir wato mahalicci mamallakin kowa da komai mai gudanar da lamarin kowa da komai an gane ko idan aka ce ar-rabbu kenan yana daukan ma'anar al-khaliq mahalicci mahalicin kowa da komai ma'anarsa ta biyu shine al-malik mamallakin kowa da komai ma'anarsa ta uku wato shine wato wannan al-ma'budu bil haqq kenan abun bauta da gaskiya abun bauta ma da gaskiya sannan ma'anarsa ta hudu shine al-mudabbir mai gudanar da lamarin kowa da komai to shine anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tawassuli da sunan Allah ar-rabb mahalicin kowa da komai shine yake cewa Allahumma rabban nas ya Allah ya ubangijin mutane ko kace ya mamallakin mutane ko kace ya mahalicin mutane ko kace ya mai tarbiyantar da mutane sai yace azhibil ba'sa ya Allah ka tafiyar da duk wani tsanani anan yayi tawassuli da sunan Allah ar-rabb ma'ana mahalici kamar yanda Allah shine ya halicce mu to shi ya halicci rashin lafiya kuma shi ya halicci lafiya shi yake dora ma bawa rashin lafiya da Allah ya halicce mu da ya halicce mu ya halicce mu lafiya kalau muke kuma shi yake kaddara mana rashin lafiya kuma dan haka shi yake yaye rashin lafiya ga duk wanda rashin lafiya ta same shi dan haka ba wanda zai yaye masa dan haka yace wa in yamsakallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsasakallahu bi dhurri in Allah ya shafe ka da wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko wani furgice ko wani kunci to ba wanda ya isa yayi maka in banda shi shine can Allah yake cewa fada musu qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurri hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun dan haka anan manzon Allah yayi tawassuli da sunan Allah ar-rabb domin shine mahaliccin kowa da komai shi ya halicce mu shi ya halicci rashin lafiya kuma shi ya halicci lafiya shi yake kaddara ma bawa rashin lafiya kuma shi yake yaye masa shine yace Allahumma rabban nas ya Allah ya ubangijin mutane azhibil ba'sa ya Allah ina roƙonka ka tafiyar ma bawanka wannan tsanani ishfi ya Allah ka warkar da shi anan mu gane a kiyaye fa ishfi zaka ci domin in kace ashfi ma'ana ta canza ko ma'anar ta yi muni domin lafazin ashif ko kuma ashfi ma'ana halakar da shi in kace ishfi mina shifa an gane ko waraka kenan in kace ashfi bi ma'ana ahlik to dan haka hamza kin hamzatul wasl ne kenan ishfi ya Allah ka warkar da shi an gane ko kenan in kace azhi in kace ashif ma'ana ya Allah ai ahlik ma'ana halakar da shi kenan ishfi zaka ce ba ashfi ba alhamza kin wasli ka sake mata ishfi ya Allah ka warkar da shi anta shafi domin kai ne mai warkaswa la shifa abab wata waraka illa shifa uka face waraka taka shifa an ya Allah ka warkar da wannan marar lafiya waraka la yugadiru sakama wanda ba za ta bar wani bulbuli na rashin lafiya ya Allah ka warkar da shi kwata kwata haka manzon Allah yake wannan addu'a a takeice wannan yana nuna mana ubangiji ta'ala shike warkar da bawa lafiya a hannunsa take dan haka duk wata addu'a da za a ma marar lafiya da duk wani magani da zai sha da duk wani seti da likita zai mishi wannan duka sababi ne dukkan shi sababi ne ka dauke shi a matsayin sababi in Allah ya ga dama maganin da likita ya baka ka sha in Allah ya ga damar yin amfani maganin yayi amfani irin wasiyoyi ko kuma nasihohi da likita yake ma marar lafiya in kai amfani da su in Allah ya ga dama su yi amfani in Allah bai ga dama ba za su yi amfani ba waraka a hannun Allah take dan haka babban kuskure ne kace ai ni da na sha magani kaza na warki marar lafiya nawa ake kawo marar lafiya biyu cutar su iri daya a kawo su wajen likita daya yace musu ku je ku sha magani kaza daya ya warke daya kuma shikenan sai dai labari nawa akai ya wuce a lissafa kuma shi likitan da yake rubuta ma mutane magani shi fa yake kamuwa da rashin lafiya ya sha magani yake masa amfani shi ma ya mutu in shi likita yake warkaswa shi ya warkar da kanshi Hausawa suka ce in kura tana maganin zawo ta makanta kenan magani ba shi ba yake warkaswa likita ba shi ba yake warkaswa da likita da magani sababi ne kuma wannan sababi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana in baka da lafiya ka je ka ga likita ya maka nasihohi ya ce kar ka yi kaza ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza ko kuma ya rubuta maka ordinance su je ka sai magani ka sha wannan halaka ne Allah ya shar'anta mana hadisai sun wuce a lissafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ubangiji ta'ala bai taba saukar da rashin lafiya fashe ya saukar da magananta wanda ya sani maganin ya sani wanda ya jahilce shi kuma ya jahilce shi a wani hadisi manzon Allah yake cewa ta dawo ibadallah yace ya ku bayin Allah ku yi magani wala ta tadawo bi haram kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta hadisi ne sahihi au kama qala to dan haka yin magani halak ne amma kar ka ce a aiwa ne yana da addu'a ta waraka daga ammawa na kawai shikenan ya warke waraka a hannun Allah take an gane ko Allah shi yake bada lafiya ba likita ba yake bada lafiya ba shan kwayoyin magani ba yake bada lafiya shan kwayoyin magani da zuwa wajen likita yayi maka ya saita ka wannan abu ne wanda Allah ya hadatta mana in tawakkalinka bai kai ba wato matuka to in baka da lafiya je ka nemi magani kai tsaye ka je ka nemi magani ba laifi bane ba an gane ku amma in tawakkalinka ya kai to ka bar rashin lafiya ta ci ta ci in lokaci yayi dai tafiya za a yi cuta dai ba mutuwa bace ba in kana so ka kasance a cikin mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu kuma ba tare da an azabtar da su a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an bujuro yake fada yake cewa an bujuro mun da al'ummu manzon Allah ya ce sai naga wani annabi ya wuce tare da shi da yar jama'a wani annabi ya zo ya wuce tare da shi mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ya ce wani annabin sai ga ya zo ya wuce daidai da mutum ɗaya babu tare da shi manzon Allah ya ce sai aka bujuro mun wata jama'a mai yawa sai na yi zaton al'umma ta ci sai aka ce masa wannan Musa ne da jama'arsa alaihi salam manzon Allah ya ce zuwa jimawa sai aka ce mun kalli nan na daga dibi na manzon Allah ya ce sai naga tarin jama'a mai yawa aka ce mini ko madibin nan manzon Allah ya kalla ya ce naga tarin jama'a mai yawa sai aka ce masa hazihi ummatuka wa ma'aha 70,000 yadkhuluna aljannata bi ghairi hisabin wala azabi wannan al'ummar ka ce tare da su akwai mutum 70,000 yadkhuluna aljannata bi ghairi hisabin wala azabi 70,000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da an azabtar da su kai tsaye manzon Allah sai ya tashi ya shiga cikin gida bayan ya faɗa masa sahabbai sai suka kurmu a cikin duniya ta tunani domin kokarin gano waɗannan 70 kin. Wasu suka ce me yiwa waɗanda aka haifa ne a cikin musulunci waɗanda ba su taba hada bautar Allah da wani ba, me yiwa wasu jama'a ne waɗanda za su zo nan gaba, wasu su ce me yiwa kaza ne. Manzon Allah ya fito sai ya ce menene naji kuna kutsawa a cikin shi na zance, sai suka ce ya rasulullahi muna kokarin gano waɗannan 70 kin. Manzon Allah sai ya ce humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yataqayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalu. Manzo Allah yace humul ladina la yastarquna, sune wadanda ba sa neman a yi musu addu'a in ba su da lafiya, ba sa cewa wani imin addu'a in warke, kuma ba sa shan magani. An gane ku? Ba sa neman a yi musu addu'a kuma ba sa shan magani in ba su da lafiya. Wala yaktawuna, kuma ba sa yin sakiya ko kace ba sa yin lalas. Lalas in rashin lafiya tayi an kasa gane kanta mutun yaki warkewa, to akan sanya karfe a cikin wuta, in yayi ja wurin da yake ciwon sai a dora a dan daddura a wurin, to da izinin Allah za a samu lafiya. Manzon Allah ya faɗa waraka ana samun ta a cikin abubuwa guda uku. Farko manzon Allah yace shan zuma, abu na biyu manzon Allah yace alhijama yin kaho, na uku manzon Allah yace alkayyu shine lalas ko kace sakiya. Manzon Allah yace sai dai ina kyamar lalas. So manzon Allah yace wala yaktawuna ba sa yin lalas, wala yataqayyaruna manzon Allah yace kuma ba sa canji cewa na auri mace mai farar kafa. An gane ko? Da sauransu abubuwa na canji da ake cewa ko mujiya ta yi kuka a unguwa wai mutuwa za a yi, ko kuma tunda na fito yau na hadu da mai ido ɗaya ko na hadu da gurgu babu sa, ko kuma abubuwa ne ga su dai na canji, ko watan safar ya kama ba a bulaguro ba a aure ba a fara kasuwa a cikin shi da sauransu. Manzon Allah yace wala yataqayyaruna ba sa canji, sai yace wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga ubangijin su suke dogaro ba ga wani ba. To shine anan malamai suka ce wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna halaccin mutum in tawakkalin shi ya kai, idan ba shi da lafiya kar ya sha magani kuma kar ya nemi a yi masa addu'a. Amma in ka san tawakkalinka bai kai ba, to kai tsaye je ka likita. In ciwon kai kaji ka nemi paracetamol ko abin da ya kama da haka ka sha, ba laifi bane. Manzon Allah ya yi umarnin cewa ku yi magani, amma kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta. To don haka waraka a hannun Allah take. Kenan shine kenan a takaice manzon Allah yake cewa ishfi, yace ya Allah ka bashi lafiya, anta shafi, kai ne mai bada lafiya. La shifa'a, babu wata waraka illa shifa'uka, face warakarka. Shifa'an la yugadiru saqama, wato waraka wadda ba ta barin wani bulbuli na rashin lafiya, ma'ana Allah ka bashi waraka kwata-kwata. Haka manzon Allah yake wannan addu'a. To wannan na daga cikin addu'o'in da ake ma mara lafiya, sai ka je kusan kan mara lafiya ka shafa kansa ko ka shafa kirjinsa, sai ka yi masa wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Don haka kenan ash-shafi, anan zamu fa'idanci ash-shafi, suna ne daga cikin sunayen Allah. Ash-shafi suna ne daga cikin sunayensa, kamar yanda yana daga cikin wato bayani na annabi Ibrahim alayhi salam, kamar yanda Allah ya hakaito mana a cikin suratul shu'ara, yana cewa allazi khalaqani fa huwa yahdi, wallazi yud'imuni wallazi yumituni thumma yuhyi, wallazi yud'imuni wa yasqi, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ash-shahid wa idza maridtu, idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfi, ubangiji na shine yake bani lafiya. Kaga cewa ya fa huwa yashfi shine yake bani lafiya. Dan haka kenan duk abinda zaka sha na magani da duk wani wasiya da likita zai maka ka daina kaza, karka yi kaza ko kai kaza, to ka dauke shi a matsayin sababi, amma lafiya a hannun Allah take. Wa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala li Thabit radiyallahu an annahu qala li Thabit rahimahullah ala arqika bi ruqyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala bala qala allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta shafi la shafiya illa ant shifaa'an la yughadiru saqama rawahu al-bukhari. Wato daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ya faɗa ga wani babban almajirinsa shine Thabit ibn Aslam al-Bunani, shine ake kiran shi Thabit al-Bunani, Allah ya ji kansa. Anas yake cewa ala arqika, yace saurara yace zan maka addu'a bi ruku yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallama irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mara lafiya qala sabit sai yace bala kure da gaske malami na ina bukatar kai mun wannan addu'a qala sai Anas yace allahumma rabban nas ya Allah ya ubangijin mutane ma'ana ya mahalicin mutane ko kace ya mamallakin mutane ko ya abun bautar mutane mudhibal ba'as ya Allah kai ne mai tafiyar da wato dukkan wani tsanani me ake nihi da tsanani anan rashin lafiya kenan mudhibal ba'as ma'ana ya mudhibal ba'as ya mai tafiyar da tsanani ispi ya Allah ka warkar da wannan marar lafiya anta shafi kai ne mai warkaswa la shafiya babu wani mai warkaswa illa anta face kai shifa'an waraka la yugadiru fatama wanda bata barin kingin wata rashin lafiya bambancin wannan addu'a da waccan addu'a kawai ta fuskar kalmomi ne can da yace allahumma rabban nasi sai yace azhibil ba'sa nan ko sai yace mudhibal ba'si kenan da kace azhibil ba'sa ya Allah ka tafiyar da tsanani ma'ana ka tafiyar ma wannan bawa naka ka tafiyar masa da wannan rashin lafiya nan ko da yace mudhibal ba'si wannan kenan mansubun ne alal nida an gane ko ma'ana munada ne mudafun an shafi adatu nida ai ya mudhibal ba'si ya mai tafiyar da tsanani ma'ana ya mai tafiyar da rashin lafiya bambanci na biyu a waccan sai yace anta shafi la shifa'a ai babu wata waraka illa shifa'uka face warakarka a wannan kuma sai yace la shafiya illa anta ai babu wani mai warkaswa illa anta face kai kaga wannan yana nuna mana ba wanda ya isa ya warkar da bawa in ba ubangiji subhanahu wata'ala ba sai yace shifa'an la yugadiru saqama waraka wadda bata barin wata rashin lafiya hadisin na cikin sahihul bukhari وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا رواه مسلم وتدغ سعد بن أبي وقاص الله إكرم سيدا إدغ تكين قوما واندعك مسأل بشر دقيدان الجنة تنسنا رأي ya kwanta rashin lafiya a shekarar da aka ci makka da yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaishe da shi da manzon Allah ya je ya shafa kan Sa'ad ya shafa kirjinsa manzon Allah ya masa wannan addu'a sai da ya maimaita addu'ar so uku yace allahumma shfi sa'ad yace ya Allah ka warkar da Sa'ad ya Allah ka warkar da Sa'ad ya Allah ka warkar da Sa'ad ko ka ce ya Allah ka ba Sa'ad lafiya ya Allah ka ba Sa'ad lafiya ya Allah ka ba Sa'ad lafiya sai da manzon Allah ya maimaita masa wannan addu'a so uku wannan na nuna mana wato sunna ce mustahabba in zaka yi addu'a ka maimaita addu'a so uku domin Allah yana buƙatar naci a wajen addu'a naci a wajen addu'a dan haka galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayin addu'a yakan maimaita so uku dan haka in ka koma a cikin sallah in ya dago daga sujada ta farko kafin ya je ta biyu na maimaita wannan addu'a so uku rabbighfirli 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 manzon Allah yake maimaitawa to shine anan manzon Allah ya maimaita addu'a so uku kuma dazu mun yi bayani addu'ar manzon Allah ya ma Quraishawa mumunar addu'a ne yace Allahumma alayka bi Quraish Allahumma alayka bi Quraish sai da manzon Allah ya maimaita so uku to haka yayi ma Sa'ad addu'ar yace Allahumma shfi Sa'ad yace ya Allah ka warkar da Sa'ad Allahumma shfi Sa'ad ya Allah ka warkar da Sa'ad Allahumma shfi Sa'ad ya Allah ka warkar da Sa'ad sai da manzon Allah ya maimaita so uku wannan shi ma yana daga cikin nau'in addu'a wanda ake ma marar lafiya sawa'an ka je gaida shi ko kuma aka baka labarin wani baya da lafiya sai kai masa addu'a kace Allahumma shfi fulana Allahumma shfi fulana ko kuma inda yaran Hausa zaka faɗa misali Allah ka ba wani lafiya Allah ka ba wani lafiya ya Allah ka ba wani lafiya ka maimaita a takaice so uku wa ana abi abdullahi usman ibn la'a wa ana abi abdullahi usman ibn abi la'as radiyallahu an annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama waja an yajiduhu fi jasadi faqala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'a yadaka ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillahi thalatha وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم wato daga Abu Abdullah shine Usman ibn Abi al-As Allah ikara masa yadda ya kai kukan rashin lafiya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gaba yajiduhu fi jasadihi rashin lafiyar da yake ji a cikin jikinsa wanda wannan dalili ne wanda yake nuna mana halacci in baka da lafiya ba laifi bane ka fada ma wani wanda ta fuskar bada labari in ya san maganin cutar ka ya fada maka ko in ya san akwai likitan da ya san irin wannan rashin lafiya kenan ya shiryar da kai zuwa gare shi ko kuma kana kwadayin addu'arsa to ba laifi bane amma ta fuskar raki da kashin hakuri baya halatta domin kai kukan Ubangiji subhanahu wata'ala ne to shine anan yake cewa shi wato Usman ibn Abi al-As ya kai kukan wata rashin lafiya da yake ji a cikin jikinsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa da'a yadaka dura hannunka alallazi ta'allama min jasadika a wurin da ke maka radi a cikin jikinka inda kake ji yana maka radin manzon Allah ya ce dura hannunka agun zaka dura hannunka idan ka dora hannunka sai ka ce bismillahi sai ka maimaita su uku bismillah 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 haka zaka fada sannan sai ka fadi wannan addu'a su bakwai ka ce a'udhu bi izzatillahi a'udhu bi izzatillahi ina neman tsari da kariya bi izzatillahi da buwayar ubangiji subhanahu wata'ala ko ka ce da kasaitar ubangiji subhanahu wata'ala wa kudratihi da girman kudrar shi min sharri game da muguntar ma ajidu abinda nake ji na rashin lafiya a jikina wa uhazir da abinda nake tsoro haka zaka maimaita wannan addu'a so bakwai bayan ka dora hannunka a inda kake ji yana maka ciwo sai ka ce bismillah 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 sai ka ce a'udhu bi izzatillahi ina neman tsari da kariya bi izzatillahi da buwayar ubangiji ko kace da kasaitar ubangiji ko kace da cikar shi da batsewar shi wa kudratihi da girman kudrar shi min sharri game da muguntar ma ashidu abinda nake ji a jikina na ciwo wa uhazir nake tsoro haka zaka maimaita wannan addu'a so bakwai to da izinin Allah in dai kana da cikakken yaqini to kana yin wannan addu'a zaka ji tamkar an cire kaya an gane ko to wannan addu'a ita ce addu'a wanda in rashin lafiya a cikin jiki take to haka ake bukatar mutum ya dora hannunsa yi misali ciwon ciki ne kake ji sai ka dora hannunka akan cikin kai wannan addu'a ko ciwon kai ne ka dora hannunka akai kai addu'ar in ma ina ne yake maka ciwo a cikin jikinka to zaka dora hannunka daidai inda kake jin ciwon kai wannan addu'a to in ko wani ne zaka ma shine ake cewa kama kai kamar mutum in bai da lafiya ya ce ma wani da Allah kama mun kaina shi kada ya ka sani kamun kai kawai dai ciwon kai ne yake ma mutum wannan addu'a to bai ke banta ba da ciwon kai ko ma wace rashin lafiya ce in dai a jiki ce in mutum bai iya ba wannan to kai da ka iya sai ka amfana da shi ka taimaka masa ka dora hannunka a wurin in kamar kai ne sai ka dora a inda yake jin ciwon kai dan shi daman galibin ciwon kai nan ne bangare da nan da nan kai yake kamuwa waɗannan jijiyoyi to shi yasa ake dora hannun kuma ba matsewa ba za ka yi ka dora hannun shine ake bukata idan ka dora sai ka yi wannan addu'a kenan sai ka ce bismillahi bismillahi so uku in namiji ne za ka ma sai ka ce u'izuka bi izzatillahi wa kudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir in namiji ne za ka ma idan mace ce ce sai ka ce u'izuki bi izzatillahi wa kudratihi min sharri ma tajidina wa tuhazirin idan mace ce ce kenan an gane ko in diyarka ce ko muharramarka ce ko matarka ce kenan sai ka dora hannun a inda take jin ciwo a jikin sai kai mata wannan addu'a kenan in mace ce ce sai ka ce u'izuki bi izzatillahi wa kudratihi min sharri ma tajidina wa tuhazirin idan namiji ne sai ka ce u'izuka bi izzatillahi wa kudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir in kuma kanka ne zaka ma sai ka ce a'udhu bi izzatillahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir rawahu muslim وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريدا لم يهدره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري wato daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa duk wanda ya gaida mara lafiya lam yahdurhu ajalu matukar ajalin shi bai yi ba shi wannan mara lafiyar fa qala indahu sab'a marrat wanda ya je gaida shi ya masa wannan addu'a a gunsa su bakwai kenan ka je gunsa ka masa wannan addu'a su bakwai kuma matukar ajalin shi bai yi ba kai wannan addu'a kace as'alullahi al'azima ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azimi ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka ya baka lafiya ka karanta masa wannan addu'a su bakwai manzo Allah yace illa afahu Allahu min zalikal marad face sai Allah ya bashi lafiya game da wannan rashin lafiyar wannan shine lakanin da ake cewa mutuwa ko waraka kamar yanda suke cewa wai in mutum baya da lafiya wai in aka mai ayi aka rubuta masa ayatul kursi dubu ya sha ko ya warke ko ya tafi wata baiwar Allah wani dan uwa yake bani labari wai an rubuta mata ta sha duk hankalinta ya tashi rashin lafiya ta ci gaba to wannan ita shine lakanin mutuwa ko waraka in dai ka je gaida mara lafiya ka masa wannan addu'a su bakwai in dai ba ajali ba cutar ajali bace to Allah zai bashi lafiya haka manzon Allah ya faɗa mana yace man adama ridan duk wanda ya je ya gaida mara lafiya lam yahdurhu ajalu matukar ajalin sa bai yi ba fa qala indahu sab'a marrat ya masa wannan addu'a su bakwai ita ce as'alullahi al'azima ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azimi ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka ya baka lafiya in mace ce ce kace an yashfiyaki ya baki lafiya manzo Allah yace illa afahu Allahu min zalikal marad face sai Allah ya bashi lafiya game da wannan rashin lafiyar sai dai wata rashin lafiya ta daban amma wannan an kare in dai ka masa wannan addu'a so bakwai to dan haka ake buƙatar yaqini da yi dan Allah in ka je gaida mara lafiya na daga cikin ladubba na gaida mara lafiya ka je dan Allah ba dan kar a ce wa nabi je ba ka je kawai dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala kuma irin wannan addu'a da zaka ma mara lafiya kai masa da kyakkyawan niyya kuma da yaqinin cewa Allah zai karba addu'arka to Allah zai bashi lafiya nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك